بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزو دمكي مغانا الدرن الهمس نهقوز قوات ذلقعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 ga watan October shekara ta 2011. Wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Kaba'ir wal Nafar Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Al-Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Bayan shimfidan littafin da sharar fage da yawa littafin, mun shiga Al-Kabiratul Ula, ma'ana daga cikin jeren giyar manya-manyan zunubai da malamin yake lissafowa a wannan littafi. Yana wa'azantar da mu dangane da su, ya yi mana bayani dangane da ashirku billahi ta'ala, ya kawo mana me ake nufi da shirka, yaya misalan shirka ike a aikace, waɗanne ayoyi ne daga cikin ayoyin Al-Qur'ani. Malam ya ainihin kawo mana kaɗan daga ciki, kamar yadda bayan yi ƙarin bayani dangane da hukuncin mutumin da ya shirka, ya mutu yana shirka, akan cewa fau Allah ba zai saka shi aljanna ba, wuta zai ji. Kamar yadda kuma duk wanda ya imani da Allah ya mutu akan imanin, tabbas zai shiga aljanna ko da yana da wasu laifuffuka waɗanda suka ainihin kai shi wuta, matuƙar dai laifuffukan ba shirka ba ne. Malai sake bin baya da ainihin wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da annabi yake faɗa wa sahabbai daga cikin manya-manyan zunubai yace akwai shirka. A wani wuri kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa'azi yayi musu, yace da su ijtanibus sab'al mubiqat, ku nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu hallakarwa. Malam yace fa zakara minha shirk, daga ciki annabi ya ambaci shirka na daga cikin manyan zunubai da ke halakar da duk wanda yayi ta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan hadisin da malam Zahabi ya kawo, sai malam mashhur yace Bukhari ne ya fitar da shi a cikin Kitabul Wasaya, a babu qaulillahi ta'ala innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. waɗanda suke cin dukiyar maraya, waɗanda ke cin dukiyoyin marayu da ɓarna, don haka an haramta cin dukiyar maraya da mummunan manufa, ko kuma da manufar lalatata, ko wata manufa makamanciyar haka, amma ka ci saboda hidima da kake a kai ta gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta, babu laifi. Ka ci saboda an baka bashi ko aro, wannan babu laifi, ko kuma wata manufa dai wadda bata haramta ba. Amma waɗanda suke cin dukiyar maraya da mummunar manufa ta zalunci, Allah ya ce ba komai suke ci wa cikinsu ba sai wuta, kuma za su shiga wutar a gobe kiyama. Bayan da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babu, sai ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na 5 shafi na 393, a lambar hadisi ta 2767. Muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin Kitabul Iman a juz'in farko shafi na 92 a lambar hadisi ta 89. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وانا حديثي ما لم مشهور يك وقالوا كاوش قباء ليك من يديك. إذن ذهب يكاو حديثي أتكين كتاب الكبائر يكاو ونجيتنا حديثا، إذن مشهور يزوسي كاو بابك هذا قومين إند أكرويتو على التافع، فنسيك وقالوا كاو حديثا بتكك اللفظينش domin fa'ida ta kai matuƙa ƙwarai da gaske. Mun fara karanta wannan hadisi lokaci ya ƙure mana. ba dan komai ba saboda dogon sharhi da muke daukowa na bangarorin wa'azozi akan laifuffukan da al-Imam Zahabi yake wa'azantar da al'ummar musulmi a ciki haka asali shi wannan littafi kamar da nake fadi kullum littafi ne na wa'azi akan duk wani laifi da aka zo aka tuntubo shi a tsaya a tattauna a wa'azantar da musulmi dan su gane munin shi da kuma girman matsayin laifin a wurin Allah ba dan koyo ba su dai idan ba su aikata ba kada su aikata idan suna aikatawa su tuba su bari Abu Huraira ya rawaito wannan hadisi annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala jtanibu as-sab' al-mubiqat qalu ya rasulullah wa ma hunna wadannan sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace jama'a ku nisanci wasu laifuffuka guda bakwai wadanda ke hallakar da masu aikata su sai suka ce ya manzon Allah wadannan laifuffuka ne wadannan qala sai yace ashirku billah hada Allah da wani abu hada Allah da wani shine laifi mafi girma daga cikin laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa wasihr da kuma sihiri asiri fati da makamantan haka wa katlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kashe wannan rai sai in ya cancanta a kashe wannan rai muna cikin bayanin wannan gaba ne lokaci ya kure mana wanda in Allah ya so so mun tabi ne akwai babi su kutun da guda wanda insha Allah zai biyo bayan wannan wanda ke bayani dangane da matsayin kisan kai ko na ne ina matsayin ka kashe kanka ina matsayin ka kashe wani ina matsayin wata dabba ko wani kwaro duk zamu tattauna in mun je wannan lokaci insha Allah amma anan abinda nake nuna mana wannan hadisi da yake cewa kashe ran da Allah ya haramta sai in ya cancanta a kashe sai nace duk ran da ya cancanta a kashe ba a kashe shi ran sai an tabbatar mai da dalilan kisan shi shi da kanshi ya tabbatar ba zalunta shi za a yi ba wannan shine ma'aunin da ake gane kisan kai wanda ya cancanta ke sa zaka ga koda kotuna na shari'un zamani kafin su kashe mutum sai sun tabbatar mai da laifin sai sun auna mai sai sun nuna mai sai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza dan ba karamar matsala bace to balle musulunci wanda ya fi kowane addini tsanani da tsanantawa wajen kisan kai haka sidda a karkashin wannan duk wani kisan kai da za a yi a boye ba a son wani ya sani ba a son wasu su gani to wannan kisan kan karka taba saka hannunka a ciki domin ranar lahira zai dawwamar da kai a cikin wutar jahannama ma'aunin kenan in dai har za a yi a boye ba a so wani ya sani amma kisan kai a musulunci bil haqq asalari ake ainihin bayyanawa hukuncin a fili ake yin kisan kan ba a yi a boye saboda sai an gama tabbatarwa da shi wanda za a kashe da kuma duk waɗanda za su ji labari cewa an kashe mutumin nan ne bil haqq da gaskiya kuma ya cancanta a kashe shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to sai ku dauki wannan ma'aunin to daga nan ake iya bambance ahli sunna da khawarij khawarij sune mutanen da suka fara kirkiro kisan kai kisan gila shine a boye a sakaye su badda kafa su badda sawu waɗannan sune asalin waɗanda suka fara kirkiro wannan bid'ar a musulunci a karkashin ainihin wato wannan zindiki mai suna Abu Lu'lu'a Al-Majusi wanda ya fara kisan Sayyidina Umar sarkin musulmi a boye yayi ya badda kama
ba a san shi a musulmi ba, sai yau gashi ya sawo kayan musulmi, sai gashi a cikin masallaci, amma kuma ya sawo tufafin da ba a taba ganin shi da irin su ba, shine ya sawo alkyabba, kuma hannayen shi na cikin wannan alkyabba a she ya riko makami ne. To sa'annan sai khawarij kuma waɗanda a lokacin suna ganin ta riga ta bayyana, na kai sai suka yi fito na fito wajen kisan sayyidina Uthman. Lokacin da suka zo za su kashe sayyidina Ali da Muawiya da Amr ibn al-As, shi ma a sarari suka ainihin bayyana da kansu. Sai dai har wa yau sun san an san su din ne, amma kuma a fakaice suka yi. Shi ne aka tura a je a kashe sayyidina Ali lokacin sallah, aka samu nasara kafin a tada sallah aka kashe shi. Muawiya shi kuma aka kai mishi sara, ba a yi nasara ba aka same shi, amma wannan sara ta lahanta shi, tun daga kanta bai sake haihuwa ba domin ta kashe mishi ƴaƴan marina. Amr ibn al-As kuma da aka je kashe shi sai zama ba shi ke limancin asuba ba, sai aka kashe limamu. Wannan duk irin aikin khawarij ne. To haka duk ire-iren waɗannan abubuwan da a yau wai wasu zindiƙai suke yin su da sunan jihadi, amma fa musulmi ne suke kashewa, wannan khawarijanci ne. Domin in ka ce musu a wace kotu ta musulunci wani khalifa ko wani alƙali ko wani amirul mu'minina yewa wani hukuncin cewa ya kafirta, kuma an kamo shi an tsaida shi an karanta mai ayoyi an karanta mai hadisai da dalilan da ke tabbatar da ya kafirta, sannan a wani taro ne kuka gayyato jama'a da aka zo za a taru domin ainihin hukunta shi akan hukuncin kisa? Babu. Don haka har yanzu su ma irin waɗannan matakai suke bi, irin matakan waɗancan khawarij na farko, ko dai su shiga butu ko su tafi da daddare ko a masallaci ko a wani wuri dai duk inda za su yi a ɓoye. To ina son ne ahli sunna su rinka bambance menene ake nufi da sunna, menene kuma ake nufi da khawarijanci. Khawarijanci fatawa ce wanda kai da kanka za ka yi wa kanka a ƙarƙashin wata aya da ka karanta, ba tare da ka dubi menene shi wanda aka saukarwa da ayar ya aikata a ƙarƙashin irin wannan ƙadiyya ba. Sannan almajiran da ya fara karantarwa ya yaye ya kyankyashe su a ƙarƙashin waɗannan ayoyi, yaya suke aikatawa? Don haka kun ji a taƙaice, in Allah ya kai mu daidai gabar da za mu tattauna dangane da abin da ya shafi babban zunubi na biyu a cikin wannan littafi, dangane da ainihin laifuffukan da malam ke lissafawa, za mu ji ainihin wato ya lissafo qatlun nafs insha Allah a lokacin za mu ƙara bayani dangane da haka. Wa aklu malil yatimi, da kuma cin dukiyar maraya, ita ma darasi ne na musamman wanda ainihin zai zo a nan gaba insha Allah. Wa tawalli yawma zahfi wa aklu riba, da ainihin wato cin riba. Cin riba zunubi ne mai girma wanda ya karwa, za mu bayani in muka je wannan babi in Allah ya so, wanda kusan nan gaba shi ne zai zama darasi na biyar in Allah ya so, musamman a waɗannan zamuna wadda riba ta shiga ta fita ta ratsa tun daga masallaci har kasuwa, tun daga limani har ɗan tasha, kowa riba tana neman ta dabaibaye shi. Wa aklu malil yatimi, da kuma cin dukiyar maraya. Wa tawalli yawma zahfi, da gudu a ranar yaƙi, a lokacin da rintsi ya rintsi sai ka juya ka gudu. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, da kuma yin ƙazafi ga mata masu mutunci waɗanda ba su ma san abin da ake dangantawa gare su ba. Shine ghafilat, abin da kai kake magana a kai ba ta ma san wannan abin ba, kuma ma ba ta san kana ma muguwar magana a kanta ba, shine ghafila. Al-muhsana mai mutunci wadda ta kare kanta kenan, ashe wadda ta sanya mini skirt mini jeans ba muhsana ba ce, domin ma'ana ihsan ba ihsan ba da sinin ihsan da sadi abin da yake nufi shine tsare mutunci tsare al'aura tsare duk abin da zai ja fitina to wanda ta sanya mini skirt da mini jeans ta dame ta fitar da jikinta bata tsare kanta daga afkawa wannan fitina ba kuma ta gabatar da kanta akan azarge ta amma abin da ake nufi wadda take da shiga ta mutunci sannan a aikace tana kamewa daga duk abin da yake ya saba ma Allah a aikace da gaske duk wani lalata ba ta yi sannan in ka koma kuma mu'mina ce musulma ce wato duk wanda ba musulma ba ba a da aminci game da duk wani ihsani nata duk wani kamewa data sa'annan al-ghafila wadda take ta gafala ba ruwanta da wannan laifin da kake danganta mata bata ma san shi ba bata aikatawa kai kanka da kake maganar tana yi bata ma san kana maganar akan ta ba kai kuma nan kana nan ka kafa ainihin darasi akan ta waɗannan laifuffuka guda bakwai da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi sun fi girman muni daga cikin dukkanin manya-manyan zunubai shirka sannan sihiri kisan kai cin riba cin dukiyar maraya gudu daga fagen dada sannan ƙazafi ga wadda bata ji bata gani ba kuma barrantacciya ce daga abin da kake danganta mata in mun je gaba a daidai inda za a yi darasi na musamman akan waɗannan abubuwa ɗaiɗaikun su za mu ƙara bayani insha Allah amma babban malamin sunna a ƙasar Masar Sheikh Muhammad Hassan yana da littafi sukutun da guda da ya rubuta shi domin yin sharhin waɗannan as-sab'ul mubiqat waɗannan laifuffuka guda bakwai da kake jin su malam Muhammad Hassan ya zauna ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya yayi fashin baki da kuma sharhi da gamsashen wa'azi kamar yadda ya faɗi a muqaddimar amma alal manhajiyati salafiyya yace ba dan komai ba saboda an saba yin wa'azi game da shirka an saba yin wa'azi game da sihiri da kisan kai da cin dukiyar maraya da cin riba an saba yin wa'azi dangane da abin da ya shafi gudu daga filin daga da kuma ƙazafi amma galibin wa'azin zaka samu hatsin barani mana komai ake tarkatowa a tattaro kuma sai a kwaba wuri guda sai ya zama garin wa'azin wasu barnace-barnace kuma sun shigo yace ko kuma a samu mujazafa shine mai wa'azin ya zake ya wuce abin da shari'a ta kawo dangane da girmama laifin ko kuma matsayin laifin ina fata an gane dan haka ya rubuta wannan littafi yayi wa'azi akan waɗannan abubuwa alal manhaj as-salafi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi daga ƙarshe sai malam mashhuru yake cewa wanzur juz al-bardiji ka dubi littafin ainihin bardiji wanda yake juz'i ne dan karami ya rubuta yana bayani dangane da al-kaba'ir sai ya ce raqami na 6 wato a lamba ta 6 al-mulhaq ath-thani raqami na 6 dai raqami na 6 al-mulhaq ath-thani wato da ya kammala rubuta wannan littafin ya kammala tahqiqin da takhriji to sai ya ainihin wato kawo wasu mulhaqat wato wasu littafai ne kanana waɗanda ke da alaka da wannan sai ya rinka makala su a jikin wannan din wannan malamai tunda suka yi idan aka samu wani babban littafi da aka rubuta sai aka samu wani dan karami da aka rubuta shi ma akan irin wannan matsala to tsoron kada wancan karami ya bata saboda tsawon zamani wani malamin yazo in ya kwafe babban a ƙarshen babban sai ya rubuta karamin amma sai bambance sai zama shi wancan karamin ya ci albarkacin girman wannan ana buga su tare to mashhuri yayi wa wasu littafai haka to daga ciki akwai wani dan karamin littafi da al-Imam al-Bardiji ya rubuta shi shine sai malam mashhuri yace a duba za a ga ƙarin bayani a can ƙarshen wannan littafin insha Allah kuma a makarantar nan muna da juz'in bardiji din bugu daban mustaqilli ma banda wanda ke jikin nan Allah madaukakin sarki ya taimaka
sai mu koma ainihin saman cikin littafi a inda yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda bi ya sauya addinin shi da wani addini sai ku kashe shi hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi alaƙar wannan hadisi da babu shirka a sarari take duk wanda ya sauya addini daga musulunci ya dauko wani addini kowane irin addini ya shiga to yayi shirka shine ya gwama bautar Allah da bautar wani wanda ba Allah ba kaji alaƙar wannan hadisin da ainihin babin da muke karatu akan shirka in ba haka ba sai ka ce ai wannan hadisin yafi dacewa a kawo shi a cikin kitabul hudud littafin da ke bayani akan ina hukuncin wanda ya ridda amma an kawo shi anan ne dan bayyana cewa tabdilin addini shirka ce sauya addini ma'ana ka dauko addinin da ba na musulunci ba ka shiga ciki bayan da kana na musulunci to kai shirka kenan sai ka natsu da kyau zaka fahimci inda shirka ta fito a cikin wannan abin nan man baddala dinahu faqtuluhu wanda dai ya sauya addinin shi da wani addini sai ku ainihin kashe shi to ina son ka gane waɗancan khawarijawa da muke bayani tun daga da har yanzu fa ire-iren waɗannan nasoshin ne suke daukowa saboda ba malamai ne suka karantar da su ba domin khawarij tun a zamanin da ba su da malamai sai su koma maganganun da malaman ahlus sunna suka yi da su suke hujja amma kuma sai su nuna sun fi ahlus sunnan da suka yi maganganun fahimtar maganganun dan haka sai ya ce to ba gashi ba an ce duk wanda ya canza addini sai ya kashe shi shikenan wanda ya canza addini kawai shikenan ba haka abin yake ba dole sai ya zama akwai balabit akwai ka'idoji akwai tsare-tsare shine ma'anar khilafa shine ma'anar imara shine ma'anar qada shine ma'anar alƙalanci da khalifanci da shugabanci na musulunci wane ne shugaban musulmi ina alƙalin musulunci wake jagorancin musulunci sai a je a kaiwa ne sai a karanto waɗannan maganganun da aka ce yayi na kafirci sai a duba waɗannan maganganun da yayi su da farko tukuna sun tabbata kafirci ne eh to sa'annan sai a gaya mai kaji waɗannan maganganu kafirci ne sannan a bayyana mai ma'anar ɗaya bayan ɗaya na kowace ma'anar magana abin da kake nufi kana nufin ka kafirta ne sai ce kwarai da gaske to sa'annan sai a dawo a dubi yana cikin taitayin shi ba giya yayi sha ba ba kwaya yayi sha ba ba cikin takuwa hankali yake ba ba wata depression wata damuwa ce yake ciki wanda ta ruda shi ba duk sai an duba haka dan lokacin da ma'izi ya zo ya ce wa annabi yayi zina annabi kawai da kai yayi ya sake cewa annabi ya ce ku sun sana bakin shi saboda mai ba so ake da zaran kawai mutum ya kafirta munna ake ana celebration ana jin daɗi yawa wane ya kafirta ba munna ake ba sharri ne ya faru kokari za a fahimtar da shi ya san ma'anar abu yanzu kai wannan mata da annabi ya same ta tsuguna jikin kabarin ɗanta tana kuka ne ya ce mata ittaqillaha wasbiri baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri me ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ilaika anni tafi ka bani goyi tsawa ta mishi ana sai ya marmaza ya ce wa lam ta'rifhu saboda bata san shi ba shikenan wannan kalmar wa lam ta'rifhu bata san shi ba dalili ne akan ba za a hukunta ta da irin wannan kalmar ba abinda ta dauka ga magari ne don bata gan shi da wani rawani da wani tumakasa da wani majanyi da wata alkebba wasu suna riƙewa a baya ana hura wani begila ana sharar fage bata gan shi haka ba shi kadai ta ga yana yawo dan haka mai ta dauka sai ta dauka ga magari ne ko kun fahimta jama'a ashe fiyayyen halitta ne yafi kowa duniya da lahira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da wannan ne sai ba a kafirta ta ba waye kuma bai kafirta ta ba shi wanda ta fada wa maganar da aka ce mata wannan shine wani Anas ya ce sai ta ji kamar za ta mutu kaga dalilin Anas da ya ce kenan bata san shi ba a dazu din sai ta sheko a guje gidan shi kuma tana cewa nayi hakuri sai annabi bai dubi abin da ta yi dazu ba sai ya dubi me take cewa yanzu
yanzu na yi haƙuri sai annabi yake cewa innamas sabru inda sadamatil ula, ai haƙuri a tashin farko na masifa ake yi. Yo haƙuri ba dole ki ba, danki ya rasu zaki ta kuka ne ke ma ki mutu, amma lokacin da zafin mutuwar ke damunki lokacin ne kika yi haƙuri kike da lada. Me yasa annabi bai dubi cewa a kafira da ke, ke da kika kafirta, ke da kika ce mana kaza, ke da ki san mutuwaye ba? Jama'a ko kun fahimta? Saboda haka dole sai an dubi ire-iren waɗannan bawabit din. Shin kalmar kafircin da ya san ma'anarta yana cikin hankalin shi, yana cikin taitayin shi? Dan haka al-Imam az-Zahabi idan ya zo babin da zai mana wa'azi dangane da sihiri da duba da bokanci da tsubbu da boyi, in ya gama bayanin kaf da matsayin duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa sai ka ji ya ce kafiri ne, amma zai marmaza ya ce maka amma kai taka tsantsan, wannan hukunci ne aka faɗi. Amma a takfirin muayyan kafirta wani in ya aikata wannan abin ba zai taso ba sai in an dubi yaushe musulunta ma yaya fahimtar, yana cikin musulmi ne yana rayuwa, musulmin malamai ne masu wayar da kanshi masu fahimtar da shi ko kuwa? Saboda musulunci jama'a ba celebration ake wai dan wani yayin da ya kafirta ba, ba murna ake ba, musiba ce ta samu musulunci. To amma khawarij su munna suke a ce wani ya kafirta madalla, gobe ma sai su ce wani ma ya kafirta, jibi sai a ce wani ya kafirta. Don haka tunda khawarij suka fara har zuwa yau da ake magana a duk inda suke za ka samu ba sa shekara guda, ba sa wata shida suna tafiya, sai daga cikinsu waɗannan sun ɓangare, waɗancan sun ɓangare, in suka ɓangare kuma sai su koma suna jifan junansu da kalmar kafirci. Don su kawai abin da suka sani in ma kai mumini ne in ma kai kafiri ne, ba abin da ya shafe su dangane da hukumul mukhta aljahalin ladhi yu'dharu alayhi sahibuhu, ba ruwansu wani kuskure yayi, wani bai san implication ba, bai san ma'anar abin ba, koda ya san fassara abin amma bai san ma'anar abin ba. Kamar yaro dan shekara hudu sai ka ji ya dubi uwar shi ya zage ta, ya san zagi ne dan haka ma yi mata ko kuwa? Amma ya san ma'anar bai sani ba. Dan haka akwai wanda za ka yi abin ce kai baka san ka, zai ce ya sani. To amma ka san abin da wannan abin ke dauke da shi, shine kamar yaro. To yanzu yaro mai ya hana a hukunta shi in ya zagi uwar shi yana shekara hudu, ya san zagi ne fa kuma ya zaga da nufin zagi ne, saboda ba ya da hankali. Hadisi ne sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da Ibn Majah, yake cewa rufi al-qalam an thalatha fa dhakara minhu as-saghir alladhi lam yahtalim ba'd, yaro karami wanda bai balaga ba, sai annabi ya ambata cikin mutane guda uku wadanda an dauki alƙalami a kansu. Dan haka wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa man baddala dinahu faqtuluhu, wanda ya rubbe sai addinin shi ku kashe shi, kafin ku kashe shi tukuna sai kun dubi waɗannan matakai. Kuma ba malami mai wa'azi ne ke zartar da fatawar a kashe wani muayyan ba, malami alƙali, domin alƙali malami ne wanda yana da ilimin da malami mai wa'azi ba yi da shi, sai in shi mai wa'azin ya yi karatu akan alƙalanci. Don haka aikin alƙalanci aiki ne wanda ƙiƙari ne akan malantar mai ilimi na wa'azi, da mai ilimi na tafsiri, da mai ilimi na takhrijin hadisi, da mai ilimi na aqida. Don haka kamar Ibn Taymiyyah malami ne na aqida, malami ne na manhajiyya, malami ne na fiqhu, malamin tafsiri ne, malamin hadisi ne, fa hadith bila haraj, kace ma malami ne ta kowane bangare. Amma sai ga Krista ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah bai kabbara ya dubi dalibai a je a kashe shi ba, da aka je aka kamo shi aka danka Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah kuma sai ya kama shi sai ya tafi da shi wurin amirin zamanin su, amirin kuma sai ya danka shi da alkali a hukunta shi. Abin da ake yi kenan. Don haka ku kiyaye alkali yana da wani ilimi ƙari akan ilimin da malamin yake da shi game gari. Jama'a kun fahimta? Barista yana da ilimi ƙari akan ilimin da lauya yake da shi. Allah ya sa ka san haka. Shine mutumin da ya tafi yayin digiri shekara hudu ne ko shekara biyar da gwargwadon yadda ya kama akan law, sai a kira shi lawyer. To amma wannan kuma yana so ya fara practicing, to yana buƙatar ya tafi wata makaranta musamman ta lauyoyi, ya ci shekara ɗaya, shekara biyu ko shekarun da suka sa, sannan ya zama lawyer, ya zama barista. Wanda ke son kuma ya dawo ya zama alƙali bayan ya kasance barista, shi kuma yana buƙatar wasu kwasa-kwasai da wasu darussa, saboda abin yana hukunci ne da kisa da bari da rai da kafirtawa da bari a musulunci. So abin ya wuce irin yadda kuke tunanin malaman ku na Islamiya ko malaman masallaci ko limamin juma'a ko makamantan haka. Sai sa ku tashi ku yi ilimi, shi ne kawai zai sa ku iya tantance abubuwa. Akwai bambanci tsakanin accountant da chartered accountant. Dukkanin wata organized organization ba ta ɗaukar accountant sai chartered accountant, domin su kan ce you don't have any security if you are dealing with an ordinary accountant. bookkeeper. Yawa, kaji kawai shikenan. Kawai bookkeeper ne, amma kaji gashi da digirin fa na shekara hudu ko biyar, amma kaji sunan shi ma daga bakin masu abu, bookkeeper. Amma wanda ya tafi ilimi akan kwarewa da gogewa da sanin makamar aikin, to sai a kira shi chartered accountant. Ma'ana is a professional accountant. Har ma su kungiyar akantoci na duniya sukan ce duk inda kaga an yi satar kuɗi a wata ma'aikata, a je a dubi accountant wurin ba chartered bane, har sukan ba da garanti akan haka. Rigidi gaji. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Imam Az-Zahabi ya ce hadithun sahihun, wannan hadisi ingantacce ne. Almajirin Imam Az-Zahabi mai suna Al-Allamatu Safadi mai littafin Al-Wafi bil Wafayat yace malamina Al-Imam Az-Zahabi duk yadda wuri ya kure yana bayani, in yazo kan wani hadisi komai kurewar wuri sai ya ambaci matsayin hadisin, kaga irin haka ne. Yace wani lokacin har nakan tausaya musu, ko wa'azi yake duk yadda magana ta kure madadin ya faɗi hadisi ya wuce, sai ya ce hadisin sahihi ne ko hasan ne. Al-Imam Az-Zahabi kenan, Abu Abdullah rahmatullahi alayhi. Jama'a kun ji da ya kawo wannan hadisi, gashi sai yake cewa rawahu al-Bukhari fi kitab al-Jihad. Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadiyar waito wannan hadisi a cikin kitab al-Jihad. Babun la yu'adhabu bi'adhabillahi, ababin da ke bayani akan ba'a azaba da azabar Allah. Azabar Allah ita ce wuta. To duk wanda ya maka laifi kaka azabtar da shi da azabar Allah, haramun ne, ba a azaba da wuta. A nan ne zaka Imam al-Bukhari, kaje ka karanta wannan wurin, ya ka hadisan da ke tabbatar da haka. Har wani annabi, annabi Muhammad ya bada labari sallallahu alaihi wa sallam cewar yana zaune a gindin bishiya, sai wani kwaro gwano ko cinnaka sai zo ya cije shi, da ya cije shi ya ji zafi, da ya waiwaya haka, sai ya ga ainihin ai wannan gwano ga su nan suna nan da yawa, sai da ya barbada musu kalanziri ko kuma wani abu dai na kisa, sai zo ya canna ashana, sai ya kona su gaba daya. Annabi ne daga cikin annabawan Allah, sai Allah ya mishi wahayi ya ce wa halla wahida, me yasa baka kashe kwaya daya da ta cije ka ba, sannan me yasa kuma kai azaba ka azabtar da su da wuta. Sayyidina Ali a lokacin da waɗannan zindiƙai suka rinka ce mishi shi Allah ne, sai ya hura wuta, sai ya rinka kama su yana jan kunnensu, in suka ƙi sai ya jefa su a wuta, har yake cewa shahararriyar waƙar shi walamma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'autu qambara, da naga al'amari yayi muni sai na kunna wuta na kira kambar kambar din wani almajirin shi ne yasa ya rinka kama su ana jefa su labari da ya kai wa sahabi Abdullahi dan Abbas tare da cewa mabiyin Aliyu ne sai ya ce kai cho da ni ne bazan yi irin abin da yayi bazan kashe su da wuta ba dalili sai ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'azzabu bin nari illa rabbun nari ba a azaba ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta dan haka ba a azabtar da mutum ko aljani ko dabba ko menene babu kyau a azabtar da shi da ainihin wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye a wannan babu ne al-Imam al-Bukhari ya rawaito to abin da yasa fa muke tsaya muke tattauna ire-iren waɗannan saboda littafin na wa'azi ne dan haka duk wata dama da aka samu kaga babu ne kawo ba hadisin ba amma kaga an shigo da wa'azi to da haka za a yi karatun littafin har ƙarshe insha Allah a cikin mujalladi na 6 al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi shafi na 149 a lambar hadisi ta 317 wa ghairuhu haka nan wani malamin ma wanda ba al-Imam al-Bukhari ba ya rawaito wannan hadisi ina fata an gane bayan da malam ya zo karshen wannan babi a bisa yadda ya tsara littafin kun ji dai na fara fadi shi Imam az-Zahabi in yazo zai butsuro hadisi ya kawo iya abin da yake buƙatar yi wa'azi akai shi mashhur in yazo sai ya dauko hadisin ya fitar da shi a cikin littafin da aka rawaito shi ya warware shi kamar yadda kowa gani ko to kusan a ƙarshen kowane babu kuma zai yi wa'azi dan haka wannan wani dogon wa'azi ne kusan shafi 2.5 dangane da ainihin ma'anar shirka misalai na shirka da kuma abubuwan da mutane ke aikatawa da sunan addini amma kuma suna ganin cewa wannan abin musulunci ne ko karama ce ko daraja ce a halin waɗannan abubuwa shirka ce sai malam mashhur ya ce ash-shirku naw'an ita shirka nau'in biyu ce fal akbaru la yaghfiruhu Allah illa bit-tauba minhu shirka mafi girma Allah baya gafara sai in an tuba ka kiyaye kana nan da ranka in ka aikata shirka haka siddan daga baya kuma sai ka daina kana nan tana binka Allah na binka bashin ka tuba in ba haka ba ka tuba wuta za ka tafi in ka shiga kuma ba za ka fito ba domin ba ka tuba ba so ya kamata mutane su iya tantance wannan babu mutum yana da ran shi sai ya aikata shirka sai ya daina dainawa kawai ne to sai ya tuba sannan Allah ya yafe mai amma dan ya daina daga baya ya zo ya rayu shekara 50 ya mutu a matsayin mushriki ne dan bai tuba ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka jama'a ku kiyaye duk wanda ya laifi na shirka matukar bai bude baki ya tuba ba ko da ya bari to wajibi ne zai shiga wuta kuma in ya shiga zai shiga a matsayin shi na mushriki ne dan haka ka koma cikin Abdurrahman al-Akhdari ka jime yake cewa dangane da tuba cewa wa shurutut taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi in kana mutalabbisan biha na farko yace annadam nadama wa niyya an la ya'uda da umurta niyyar da zai sake koma wannan laifin ba waɗannan fa ana faɗin sharuɗan su kansu tuba ɗin ne to yanzu bari da ya aikata barin aikatawa barin yi daina yi ya sa ya cika waɗannan sharuɗan bai cika ba dan haka wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune da matar shi as-sayyida sai a Aisha sai yace inna abara ghal ko inna abari ghal fil nar Abu Ragal yana wuta. Sai ta ce min ga Allah, Abu Ragal din yace yana wuta. Ya manzon Allah mun ji labarin an ce yana ciyar da marayu, yana taimakon talakawa, yana sadaka, yana siyan bayi, yana yantawa. Manzon Allah yace gaskiya ne. Innahu lam yaqul astaghfirullah yawman. Yana yin shirka. Amma kuma ga waɗannan ayyuka yana yi yana sadar da zumunci yana siyan abinci yana ba talakawa yana yanta bayi yana sadaka yana taimakon marayu amma tunda yake annabi yace bai taba cewa Allah na tuba ka gafarta min wannan shirkar ba abin da ya kai shi wuta kenan so da haka jama'a ku ji shirka nau'i biyu ce mafi girma daga cikin biyun Allah baya gafarta can aka aikata sai an tuba dan haka ka taba zuwa wurin dan tsubbu ko dan duba ko ka taba sujuda ga wani wanda ba Allah ba ka bude baki ka ce ya Allah na tuba ka yafe ni kai istighfar da Hausa ne da Yarbanci ne da Inyamuranci ne da kowane yare amma dai ka shaida wa Allah cewa ka tuba wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan shine mutun ya dauki wani wanda ba Allah ba a matsayin abokin tarayya duba daukar wani kana bauta mishi wanda ba Allah ba to ka mai da shi abokin tarayyar Allah domin Allah shi kadai yayi ka to shi kadai ya cancanta ka bautawa to daga lokacin da kazo kana bautawa wani wanda ba Allah ba to ka dauki wannan a matsayin abokin tarayya kamar yadda a cikin hadisin qudsi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito Allah da kanshi yake cewa akhluqu wa yu'badu ghairi ni in yi halitta amma a bauta wa wani na Allah ya fito da mas'alar karara ka ji inda wajihin shirkai yake ni da halitta wani kuma da shan bauta ma'ana abinda Bahaushe yake cewa kura da shan bugu gardi da amsar kuɗi monkey dey walk babu dey chop shine na bada an gane Allah ya halitta amma a je a bauta wani ka ji wajihin zaluncin kenan eh monkey dey walk babu dey chop Allah ya kiyaye yuhibbu kama yuhibbu Allah ya rinka nuna wa wannan kauna kamar yadda yake kaunar Allah domin Allah shi kadai ake wa kauna kauna da soyayya wanda babu wani wanda ake wa irinta wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai tsananin soyayya su ga Allah take to duk wanda ya dauki irin soyayyar da ake wa Allah wanda ita ce Bahaushe ke kira makauniyar soyayya zaka rufe idan ka ne duk abin da ya fadi ka bi saboda tsananin so saboda tsananin kauna duk abin da yake so kuma shi kake so abin duk da baya so kana kin shi to duk wanda ya dauki irin wannan dabi'a to shi za a kira mumini shi za a kira salihi malam yace amma wanda ya dauki wani wanda ba Allah ba yana bauta mai yana son shi kamar son Allah wa huwa shirkun ladhi tabammana taswiyatul mushrikina bi rabbil alamin wannan ita ce shirkar da ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke wa Allah ubangijin halittu da wasu waɗanda ba su suka yi halitta ba inda dadin abin yake babu wani wanda ya taba yin halitta dan haka in dai ka ji halitta to ta Allah ce ala lahul khalqu wal amr in dai ka ji halitta to ta Allah ce to in ko an yadda halitta ta Allah ce haka ne kuma an yadda kuma dole a yadda to bauta ta shi ce ba da umarni na shi ne to dan haka duk wata bauta da ta cancanta ai wa Allah in aka yi wa wani an yi zalunci sai malam yake cewa irin wannan shirka ita ce ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke daidaita Allah ubangijin halittu da wasu وهو الذي عناه المصنف هنا itace shirkar da mai littafin nan yake nufi anan da yace al-kabiratul ula ash-shirku billahi ta'ala to shirkun a'zam yake nufi shirkar da tafi kowace girma ba riya ba zai zo ya ware babi akan riya riya ma shirka ce sum'a shirka ce kai abin da ake wa Allah dan wani ya ji dan wani ya gani wannan ma shirka ce amma wannan shirkar girmanta da barnarta bai kai kamar wannan ba wannan da malam ke magana anan ita ce mafi munin shirka ita ce Allah ya halitta amma a je a bauta wani wa amma al-asghar shirkar da take karamar waccan dan haka ina so ku rinka fahimta tare da nayi bayanai a bayan insha Allah ta'ala a kasar na farko da na biyu ana cewa wannan shirkar ne karama ba kuma
asalin inda Hausa za a fassara da keke da keken ka'idojin Hausa ba wai karama kawai za a ce mata ba, karamar ma'ana karamar waccan. To karamar waccan baya nufin a hakika ta zama karama, amma an gwada ta da waccan ne take zama karama, don haka ya kawo da al-asghar. Ko kun fahimta? Ya arrafa ta da alifin da lamin don ya nuna cewa karama ce bin nisba ga waccan. In an hada ta da waccan sai ka ga dattijo dan shekara 60 da kuma wani dattijo dan shekara 62, sai ka ga an ce wannan ne karami wannan ne babba. Ya za a ce wa dan shekara 60 karami sai dan akwai dan 62 a wurin? Haka wannan shirka da ake kiranta karama, ana kiranta karama ne don akwai waccan da ta fi ta girma, amma ba haka ba, ita ma babba ce. Falahu suwarun adida, yace shirkar da bata kai wannan girma ba ita ce karama. In an gwada ta da wannan, to ita kuma tana da fuskoki masu yawa, tana da yanayi masu yawa da take bayyana. Hassal musannifu bizikri, wato wani bangare ne daga ire-iren waɗannan nau'uka na fuskokin shirka karama, ya ainihin ambace su a cikin wannan littafi Muslimul Kabirati Salisa wa Salasu, kamar inda yace babban zunubi na 33, sai yace ar-riya. Riya, kaga riya ma shirka ce. To abinda yake ce maka, ita shirka karama din, misali yanzu sallah Allah akewa, sai ka je kana yi irin abin da ake yi wa Allah a sallah, sai ka je kana yi wani, to kai shirka, shirka babba. To amma sai ka zo ita sallar Allah kake wa, amma kuma kana son wani ya gani ya yaba, kana son wani ya gani don ya maka kujerar hajji, kana son wani ya gani don ya dau iyaye baka, amma asalin sallar Allah kake wa, amma kana son ya ga kana yin sallar, to wannan ma shirka ce. Amma muninta bai kai ya zama tun asali shi wannan kake wa sallah ba. Allah ya sa kun fahimta kun bambance. A ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa ita wannan sura da take ƙarama, ita wannan shirka da take ƙarama tana da fuskoki da yawa da take bayyana. Wa khassa anwa'an min al-kufr al-akbar, sannan kuma malam Zahabi ya ware wasu nau'uka na daga cikin kafirci mafi girma. Shi ma kafirci nau'i biyu ne, kafirci shi ma nau'i biyu ne. Mafi girman nau'in kafirci shi ne Allah da ya maka ni'ima ya halicce ka kaje kana ainihin kangarewa, kana ainihin bautawa, wannan kafirci ne. Tsaurin kai ne, tsaurin ido, bushewar zuciya ce ga Allah. To haka idan mace miji ya kyautata mata sai ta kangare, ta bijire, ta rufe ido, ta fitittike, ta ci mutuncin shi, anan ma ta yi kafirci ga Allah kuma ta yi kafirci ga mijin. Amma wannan kafirci da ita matar ta yi ba ta yi kafirci irin kafircin wancan da ya koma yana bautar gunki ba. Amma abin da ake so ku gane alaƙar ita ce, menene kafirci? Tsaurin ido, bijirowa, rashin godiya, ita ta kai Allah ya halicce ka ka ji kana bautawa wani. To bijirowa da tsaurin ido da rashin mutunci shi ya kai miji ya kyautata wa matar shi, amma kuma ta iya buɗe baki har ta ce me aka yi min, me ka taɓa min. Ina fata an gane wannan butulci da ta yi miji. Za a duba aure Allah ya dada shi ko bai dada shi ba? Aure Allah ya dada shi, sakamakon wannan sai ya zama wannan bijirewar da ta yi miji da kangarewar yana komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Amma da yake ba kai tsaye ba ne, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an kai ni gidan wuta na je na gano abin da ke ciki, yace fara'aitu aksara ahliha an-nisa, sai naga mafi yawancin ɗan wuta mata ne. Sai wata mace ta miƙe tace walima ya rasulullah, ya manzon Allah me yasa anan ba tana kalubalantar manzon Allah bane dan me zai ce mata suka fi yawa ku fahimci hadisin da kyau a'a yaya akai wa mima menene ya kai su waɗannan ne fuffuka sai ce bi kufrihinna saboda kafircinsu sai aka ce manzon Allah ayakfurna billah mata na kafircewa Allah ne sai ce la yakfurna al'ashir alherin namiji kyautatawar da miji yake sukan butulce to kaga sai manzon Allah ya fassara shi da kafirci saboda wajibul tashabuh fuskar da suke da alaka suke kama da juna shine ba ma guje da ke kafirci ya kangarewa Allah ne mace da ke zagin mijinta take rena abin da ya mata ta kafirce wa miji ne kuma Allah ya umarni da aure Allah ya umarni da kyautatawa miji Allah ya umarni da girmama miji sai aka waye gari kamar yadda ba ma gujen can zai tafi wuta ya zama a cikin wuta su suka fi yawa to haka ita ma wannan mata aure za ta tafi wuta a cikin wuta kuma irin su su suka fi yawa ina son ku gane alakar kafircin ba ma guje da alakar kafircin mata aure butulci reni da rashin ganin mutuncin kyautatawa an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine malam sai yake cewa mislul kabiratis sabi'a was salafun daga cikin nau'ukan manyan kafirci da malam ya ware wa'azi a cikin wannan littafi zamu zo kan shi misalin babban laifi na 37 da yace al-mukazzibu bil qadar wanda yake kaddara wanda yake ƙaryata kaddara yace ƙarya ne babu wata kaddara duk abin da ya samu kai ka jawo kanka yace ƙarya ne babu wata kaddara duk abin da ke faruwa ba haka Allah ya tsaro shi ba yanayin necha ne yanayin mata ne irin aqida su kalmak da sauran waɗannan manya-manyan kafirai da kuma irin wannan aqida ta dawamism aqidar cewa babu Allah babu mahalicci dabi'u ne suke juyewa daga wannan yanayi sai su burkide sai su koma wancan yanayi shi yasa zamani ya zo yanzu hatta malaman kimiyya sun yi condemning din theory na dawamism wani katon kafiri ne wanda ya ce wai a cikin kimiyya da fasaha ya gano cewa asali babu wani mahalicci a matsayin Allah don haka halittu daga wani yanayi ne suke juyewa su zama wani yanayi don haka sai ya ce bi shine ya juye a hankali ya zama abin da aka fi sani da mutum a yanzu wannan aqida ta evolution ko revolution ko dynamism ko wane ne aqida ce scientifically an gano cewa shirme ce aikin banza ce sai sa waɗanda ke sukar karatun boko saboda wannan aqidar to su sani da cewa ƴan bokon da kansu sun gano wannan kafirci ne a cikin bokon su da kansu don haka ba a recommending wannan ba Allah madaukakin sarki ya taimaka yasa masu iya magana suka ce man amina lughata qaumin amina min makrihim wanda yake jin yaran mutane shi ya amintu daga makirci idan ba ku yi karatun nan na sciences ba karatutukan nan na zamani wasu abubuwa da yawa ƴan boko Hausawa ko Fulani ko Bari-bari ko waɗanne irin yare in suka zo za su yi bayanin wannan abin da yaran su ba sa iya bayyanawa su sai ya zama abin daban a cikin ilimin science din yadda suka zo suke bayani kuma daban shiga cikin kowace jami'a ka samu professor da yafi kowa ƙwarewa a fagen shi in ba sa'a akai ba aka ɗauko wani abu dangane da abin da yafi ƙwarewa akai aka ce yayi bayani da yaran shi sai daburce ko kuma yace gaskiya ko ya fara bayanin ma dole sai ka ji yana faffadawa cikin ainihin me yana faffadawa cikin harshen turanci ƙarshe sai zama waɗanda ba sa bin turanci ba sa fahimtar me yake cewa dan haka karka hukunta kaza kafirci ne bi mujarradin wani ya faɗa da Hausa ka koma ka ga yaya abin yake a haƙiƙanin wurin waɗanda suka san shi
daga cikin abubuwan da suke cewa dalilin boko kafirci ne shine wannan aqida ta Dawanism. To aqidar Dawanism din nan kamar yadda nace aqida ce wadda abokon fa abokon kadai aka gano cewa kafirci ce kafin a toga musuluncin ma. Da daya kenan. Na biyu daga ciki da suke cewa boko wai karatun shi kafirci ne wai saboda aboko an ce ruwa ba daga sama bane. A'a, ba gangane biyu ne aka yi aboko kamar yadda irin su din nan biyu haka aka yi su a Qur'ani. Qur'ani akwai inda ya faɗi cewa ruwa daga sama ne, akwai kuma inda ya nuna cewa ruwan ba daga sama ba ne. The same theory, wannan irin ka'idar ce shi ma bokon ya faɗi. Idan ana nufin ruwa daga saman bakwai ne yake zubowa zuwa kanmu, to wannan ko Qur'ani bai faɗi haka ba. Babu wannan a Qur'ani. Amma ana nufin daga sama da mu ne, to wannan Qur'ani ya tabbatar. To iyakaccin theory kenan a cikin science, iyakaccin ta kenan a geography. Ruwa daga sama ike, ina ake nufi sama? Shine sama da mu. Amma asalin shi yana tasowa ne daga dumi, the evaporation, da wane ne da yake tattaruwa daga ƙasa ya je ya haɗu da teku sai ya tafi kuma sai ya ainihin zubo a sama. Shi ma Qur'anin haka ya faɗi, su ma 'yan bokon scientifically haka suka faɗi. Babu bambanci ko kaɗan. To duk mutumin da ya inkarin wannan abin da suka faɗi a boko, ɗayan abu in ma dai bai karatun bokon ba, wani ne kawai ya fassara mishi. Don haka wanda ya fassara mai shi ne asalin shirman da ya shimfiɗa mai yanayin da ya gina tashi katoɓara a kai, ko kuma ya yi karatun bokon asalatan shi kanshi bai fahimci abin ba. A ƙashin gaskiya, saboda Allah, idan da zan ce muku babu wata ka'ida ko kwaya ɗaya a science wadda ta saba ma Alkur'ani, I have every right to say that. Ina da cikakken ƴancin faɗi haka. Saboda bincike ya gano cewa abubuwan da aka yi ta zargin cewa na kimiyya da fasaha waɗanda suka saba wa Qur'ani, sai aka gano a'a, ba saba wa Qur'ani suka yi ba, misinterpretation ne da misconception. Wa'yan bokon ne suke gagarar fahimtar da yadda za su fahimtar da mutane. To sai a samu matsala. Na fata an gane. Da wannan ne muke buƙatar dole mu sauya salon da ya faru na ainihin samar da makarantun boko daban, makarantun arabiya daban, malamai daban, ɗan boko daban. Dole ne za a yi ta samun karo. Dole ita makarantar bokon ta zama ita ce makarantar addini, makarantar addinin ta zama ita ce makarantar boko. Kamar Nizamiya Academy. Nizamiya Academy makaranta ce yau shekara 1000 da 'yan shekaru da ta gabata a ƙasar Iraq. Al-Imamul Ghazali daga wannan makaranta ya yi karatu. Tun yana ƙarami har ya zama babba, ya yi gari, ya zama professor a cikinta. A ciki yayi karatun sciences, a ciki yayi karatun social sciences, a ciki yayi karatun addini. Al-Imam Ibn Khaldun a cikin garin ko kasar Tunisia a yanzu, a garin Tunis, a wannan masallaci a nan ne makarantar su take, a nan yayi karatun addini, a nan kuma yayi karanta social sciences. Yau ya rubuta littafin da a musulunci babu kamar shi, dangane da bayani, dangane da social sciences. Wannan littafi sunan shi Muqaddima ta Ibn Khaldun. Sunan shi kenan, Muqaddima ta Ibn Khaldun. Muqaddima ta Ibn Khaldun wato introduction ne akan kowane ilimi na social science. Al-Imam Ibn Khaldun, wannan makarantar ita ce yau ta zama transformed, ita ce aka juye ta ta zama Jami'ar Zaituna. Jami'ar Zaituna da ke ainihin wato ƙasar Tunisia a yanzu. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Saboda haka jama'a, abinda ake nufi da ƙaryata ƙaddara, ƙaryata ƙaddara, mutum ya ce ƙaddara ƙarya ce. To me ake nufi da ƙaddara? Shine tsarin Allah. Amma kuma
ba a yadda ka saba abin da Allah ya ce idan wata barna ta biyo baya kai hujja da kaddara ba dan haka sai an yi taka tsantsan amma insha Allah ta'ala in muka je daidai inda malam zai yi wa'azi akan wannan mas'alar ta kaddara da kuma masu ƙaryatawa a lokacin za mu fayyace bayani wato yadda al'amarin yake shine duk abin da kaje yana faruwa a duniyar nan to Allah ne ya kaddara shi ma'ana Allah ne ya kaddara shi Allah ne ya tsara abin ya faru haka ba wai abin ya faru ne ba haka Allah ya so ba to kaga aqidar dawanism da sauransu su abin da suke cewa tukuna ma babu wani Allah balle ya tsara kamar yadda ruwa ya dade yana taruwa a wuri sai wurin ya gansa kuka su abin da suke gani wannan gansa kukar da ruwan da ya sauka da yanayin da ya juye ya faru babu wani Allah da ya halicci wurin dadewar zubar ruwa ne kawai dan haka su komai a wurinsu is matter kawai yanayi ne dabi'a ce halitta ce ta juya shi haka to ba haka bane a wurin Allah ba haka bane a wurin musulunci komai ka gani Allah madaukakin sarki ya halicce shi shi ya tsara komai abu na farko kenan to idan ka fahimci haka daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta akwai salihai daga ciki kuma akwai fajirai to amma sai kuma Allah ya hana yin fajirci Allah ya hana yin kafirci Allah ya hana yin fasikanci da duk wani laifi dan haka a cikin sanin Allah ne da kuma tsarawar Allah a cikin kaddarar shi kafirai ke kafirci dan haka ba wai an fi karfin shi bane ake yin kafirci a duniya to amma kuma sai ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr bai yarda bayin shi su kafirci ba to cewar da yarda bayin shi su kafirci ba da abin a tambaya ne sai a ce to amma kuma yaya ya halicci kafirci sai malamai masana irin su Ibn al-Qayyim da makamantansu waɗanda suka yi rubutu dangane da al-qada'u wal-qadar sai su ce saboda hikima Allah ta bayyana idan da babu talaka da kowa mai arziki ne to da falalar arziki ba ta bayyana ba idan da kowa malami ne to da falalar ilimi da malami ba ta bayyana ba ashe samuwar wani talaka ne wani mai arziki ne shi yasa ake gane falalar arziki akan rashin shi idan da babu rashin lafiya kaf to da ba a san muhimmancin lafiya ba to da wannan zaka gane da babu kafirci to da ba a san daraja da kimar imani ba dan haka sayyidina Umar yace la ya'riful islam man la ya'riful jahiliya wanda duk bai san jahiliya ba bai dandana ta ba to bai san musulunci ba to idan kuka fahimci wannan da kyau to ashe cikin kaddara Allah sai Allah ya halicci alheri sai Allah ya halicci sharri to yana halitta alheri ne domin alheri yake so yana halitta sharri amma baya son shi don yana son a gane muhimmancin alheri kun ji dalili na farko da yasa ake halitta akasi sharri kenan dalili na biyu fa shine domin ya jaraba bayin shi tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa don ya jarabce ku yanzu da ba mutuwa gaba daya rayuwa ake yi babu tsufa babu wahala wata jarabawa ce ke ciki babu amma da Allah ya halicci rayuwa sai ya halicci mutuwa to dan haka duk wani abu da yake akasin alheri da Allah ya halicce shi ba ya halicce shi haka siddan bane na daga cikin hikimomin su ne waɗannan domin a gane muhimmancin wancan alherin sannan kuma ya zama jarabawa shine zaka zama mai jin magana Allah da Allah ya ce bai san kaza duk da shi yayi kuma ya ce kada ka aikata to kaga da wannan dalili da na gama gabatarwa yanzu da haka ne Allah yake azartar da kafirai in ba haka ba kamar yadda ya zo cikin suratul araf ba za a azartar da su ba domin cewa suke lausha Allahu
ما عبدنا نحن ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء da Allah ya so da mu da iyayenmu da kakanninmu da ba mu shirka ba da mu bauta wani wanda ba Allah ba da ba mu haramta komai da Allah ya halatta ba anan yanzu sune wa Allah hujja ne akan kada azabtar da su to amma matsalar ita ce da a ce da Allah ya halicci shirka bai yi hali ba to da an kaje kai sai ka ce kana da hujja to amma da ya halitta sai yayi hali shi yasa idan uwa ta ce wa ɗanta kar ka ɗauki rezan nan idan ya ɗauka yanke hannu sai ga ta kai mai bugu ga jini na zuba ba amma kuma sai ta kai mai bugu bugun na zubar jinin ne ko na saba umarnin ne na saba umarnin to haka asali Allah ya ce kar ai shirka sai kai in jin magana Allah shi yasa Allah zai azabtar da kai in ba haka ba ai shi ya shirka kamar yadda ita uwarta ita ta siyo reza ita ta aje ta a gida to dan me dan ta yanke mai hannu kuma za ta dake shi sai dan ta ce kada shi kuma ya ce sai yayi jama'a kun fahimta wannan wani karatu ne mai yawa wanda kake bukata ka karanta littafin shifa'ul ilal shifa'ul alim shifa'ul alim fil qada'i wal qadar na al-imamu ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi haka babban malami dai malam muhammad hassan ya rubuta littafi al-imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah da kaddara Allah dole ne ka yarda duk abin da Allah ya hukunta daidai ne duk abin da Allah ya kaddara daidai ne amma kar ka je ka aikata abin da Allah ya kaddara kuma ya hana kamar yadda yaro kada ya sake dauki rezar da uwar shi ta siyo take kai ya dauka dan haka Allah ya halicci kafirci da shirka amma sai ya ce kada ai to in ka aikata to ka saba mai to ba za ka ce ai kuma Allah da baka so ba da ban yi ba sai ya ce a ai na ce kada kai jama'a kun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. 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 Yana daga cikin magana da muke mutum yana aikata sabon Allah sai annoba da bala'o'i sai suka rinka biyo baya sai masu hikima daga cikin jama'a sai suka ce mai kaje ka binciki kanka sai ce a'a waɗannan annobobi da bala'o'i da ke samuna ba sun biyo bayan wani sabon Allah bane yayi kuskure daga cikin musibu da kan samu dan adam akwai waɗanda sukan faru sakamakon laifuffuka shi yasa yace qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara masifa ta fari da daukewar ruwa daga cikin abin da ke jawo ta shine saban Allah to menene ke maganin saban Allah shine bai da kuma tuba da istighfari saboda haka ashe idan aka ce mishi wane e danka ya mutu yau ga motarka ta yi hadari rumfar kasuwarka ta kone ɗarka da take makaranta ga ta can ta haukace baka ganin waɗannan annobobi suna biyo bayan abubuwan da kake aikatawa ne to wannan shine tunani mai kyau sai ce eh gaskiya wannan abun ayi tunani ne to ya shiryu kenan kuma jarabawar da Allah ya mishi to ya samu fadaka to amma in yace a waɗannan abubuwa ƴata ta mutu gida ya kone mota ta yi hadari da yayi kaza duk ba su da alaka da laifuffukan da nake aikatawa to ya bata ya bata shine mutum ne yace maka yana cikin duhu don Allah kawo mishi fitila sai ka ce laliba aljihunka ka dauko handset dinka akwai fitila jiki
sai ce in zaka kawo min fitila ka kawo min fitila ni fitila hansar ba za ta yi mini ba kai kuma ba inda zaka samu
ka gaya min yaushe zai fita daga duhu
saboda haka asali musibu sukan faru sakamakon abubuwan da bayi suke aikatawa
ma asaba min musibatin illa bi idhnillah akwai ayat da yake cewa bima kasabat aydikum sai ce wa ya'fu an kaseer abubuwan musibu da ke faruwa ku kuke jawo wa kanku sai Allah madaukakin sarki sai yace dan ma Allah yana yafe mafi yawa da Allah yane wa mutane abin da suke mishi to da al'amari ya baci shine ma taraka alaiha ma taraka ala zahriha min dabba da babu dabba da ta rayu da ba wanda zai yawo a bayan kasa saboda haka malamin yake cewa wal kabiratul hadiya wal arba'un daga cikin nau'ukan kafirci da malam ya bayyana a wannan littafi akwai babban laifi na 41 shine tasdiqul kahin gaskata dan duba wal munajjim da dan tsibbu waɗannan sunaye kamar yadda kaji su muke da su a Hausa iri-iri haka Larabawa suke da su tare da cewa suna da bambanci amma a ƙarshe duk suna da alaƙa da juna ne shine kokarin shiga ilimin da ba ilimin dan adam ba ilimin da Allah yake bantu da shi na gaibu domin a gano ilimin gaibu a yi abin da ake kokarin a yi ubatakin Allah akan wani iko nashi alkahin almunajjin gaskata dan duba da dan tsubbu waɗannan suna daga cikin manya-manyan ainihin zunubai wal kabiratul khamisa wal khamsun haka nan kuma malam daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda yake kawowa a littafin nan waɗanda suke nau'uka ne na kafirci ya kawo laifi na 55 man dhabaha li ghayrillahi ta'ala wanda ya yanka ga wani abu wanda ba Allah ba abinda ake nufi da yin yanka wanda ba ga Allah ba shine yankan da za a yi da nufin matsayin da ake yi wa Allah yanka ane wa Allah yanka ne dan bauta to in aka yi wa wani yanka dan bauta to an yi shirka an yi kafirci amma da matarka za ta haihu sai ka yanka rago to wannan ragon dan Allah ne saboda me Allah ne ya umarni da yin haka da aka zo yanka kuma aka yanka da sunan Allah da mahauci ne kai zaka danna saniya ka yanka ta bismillah wallahu akbar wannan yanka dan Allah ne saboda haka abinda yake nufi da yanka dan Allah ba sai yanka na qurbani ba sai yankan da za a yi don sadaka ba dukkanin yankan da aka yanka a ƙarƙashin Allah ya yarda a yi irin shi to yana daga cikin tattaruwar yanka lillahi na haka mahauci yana yankawa ne dan a ci me yasa yake yanka dabba kaza dan ita Allah ya halatta kenan yanzu da a ce mahauci zai zo yankawa sai ya yanka da sunan wani abu ba sunan Allah ba to ba za a ci ba da mahauci zai yanka alade da sunan Allah ba za a ci ba sai ya zama ya yanka shi da manufar wannan abin zai siyarwa da al'umma ne shi kuma zai kasuwanci kuma domin wannan abin Allah ne ya halatta a ci sannan da ya zo yankawa ya yanka a irin yadda Allah ya ce din to yanka ne lillahi so da haka mutane su daina ainihin wato kawo falsafa waɗannan maganganun duk ishara nake zuwa ga wasu ruɗani da wasu matasa da ba su fahimci karatu ba suka rinka kawowa a shekarun baya wanda mai yiwa kuma wani shi ma in ya ɗan yi karatun shi bai ƙyanƙyasu ba ya je irin wannan tunani cewa duk wata dabba wai da za a yanka ta don a siyar da ita to wannan yanka ba lillahi ba ne wannan kuskure ne shi wai abin da ya ɗauka lillahi shi ne yankan da za a yi a yi sadaka ko yankan da za a yi layya ko yanka a lokacin umara ko yanka a lokacin hajji ko wani yanka da in an yanka za a rabar da naman sadaka amma wai in mahauci ya yanka domin ya sayar ya samu riba to wannan ba lillahi ba ne wannan shirme ne wannan bankaura ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Na'am. Shi ma wannan yanka ne lillahi. Me tambaya na cewa waɗanda ke karatun allo idan mutum ya sauke alqur'ani sai a ce za a yanka rago. Wannan kuma me matsayin wannan yankan? Yanka ne lillahi kuma sunna ne. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari. Sayyidina Umar ko Abdullahi dan Umar ba wai qur'ani ba ma suratul Baqara kadai ya sauke amma sai da yanka raƙumi. Saboda haka yin sadaka ko yanka a lokacin da ka kai izu daya ko izu biyu ko ka raba alqur'ani ko ka sauke shi duka, kuna ji jama'a, sunna ce da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta a bisa harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wannan ba ma, ku karanta littafin At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an. At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an, al-Imam an-Nawawi ya rubuta shi. Malaman musulunci sun tabbatar da cewa sahabbai da tabi'ai da malaman salaf sukan yi yanka ko su dafa abinci su yi sadaka bi mujarrabin sun karanta Qur'ani sun sauke shi da tilawa, wato ba ma da koyo ba. A matsayin ka yanzu kai alaramma ne, ka iya karatu, ka haddace ma, sai ka zo ka ce duk kwana uku za ka rinka yin sauka. To duk kwana uku in ka yi sauka sai ka ce za ka yi yanka ka yi sadaka. Malaman salaf suna yin haka. Yanka ne lillahi. An fahimta jama'a? Ba wai fa sai in ma za ka yi wata addu'a ta musamman ba, a'a, mujarrabin ka karanta kana budewa kana kallo ka faro tun daga suratul Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Ma'ida har ka kawo Falaq da Nasi, kana tilawa a hankali kwana uku ne, kwana bakwai ne, shikenan sai ka siyo rago ko ka sa aka dafa abinci, shikenan ga abinci jama'a a ci saboda nayi sauka yau. Wannan yana daga cikin sunna. Ku karanta littafin At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Karatu yayi karatu a daidai gabar da malam mashhur zai dauko mana wasu gamsassun bayanai daga babban malamin duniyar tauhidi, Al-Imam Al-Hafiz Al-Allama Abu Abdullah Muhammad Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Insha Allah ta'ala za mu saurara a nan, sai an zo karatun gobe insha Allah za mu zo za a dauko inda zaka ji inda zai ce. Wa ashab al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabihi Madarij as-Salikin. To ina fatan kai ne saurare na da wanda kake bibiyar karatun, idan zaka ta hurin karatun a gobe ko kuma duk sanda karatun ya kama insha Allah, ka dauko tare da littafin At-Tibbun Nabawi. Nan ma za mu shiga za a ɗanji wasu maganganu waɗanda al-Imam Ibn al-Qayyim ne dangane da wasu nau'uka na shirka insha Allahu ta'ala. Da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.